الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندن شين درسين الأريبي لكم مشابير أكراتون الحجة في بيان المحجة دمجي قبات روا لتافع الإمام إسماعيل بن محمد التيمي wanda ya rasu a hijira ta 535 shekaru 912 rabuwansa da duniya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa rahma za mu ci gaba a mujallar na biyu shafi na 7 a ɗaya littafin kuma shafi na 466 insha Allah wannan darasin yana ɗauke da bayani akan dalilan tabbatar ƙaddara bayani na biyu akan dalilan tabbatan ƙaddara ya kawo dalilai daga ayoyin alƙur'ani waɗanda suke tabbatar mana game da al'amari na ƙaddara to sai ya fara kawo mana dalilai ta gefen hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu ci gaba daga kan hadisin 436 yace akhbarana abu al-mudaffar as-sam'ani wannan malamin abu al-mudaffar as-sam'ani yayi zamani ɗaya da wanda ya rubuta wannan littafin zamanin su ɗaya amma ya riga shi mutuwa da shekara 36 ya riga wanda ya rubuta wannan littafin rasuwa da shekaru 36 saboda haka yana cikin malamansa ba wai sa'o'in shi ba ne shi yasa ga yana cewa akhbarana abu al-mudaffar as-sam'ani saboda yana gaba da shi ta wajen ilimi kuma yana daga cikin malaman da suka yi hidima ga sunnar manzon Allah abu al-mudaffar as-sam'ani yana da littafai masu kima daga cikin su akwai al-intisaru li ashabil hadis ana samun shi har yanzu al-intisaru li ashabil hadis don haka kusan duk hadisan da yake kawo mana anan idan ka samu littafin malamin zaka ga waɗannan hadisai kai tsaye saboda malamin ne ya karantar da shi wannan hadisin to shi malamin yana da littafin da ya rubuta shine al-intisaru fi li ashabil hadis in ka dubi littafin ya kawo waɗannan hadisan a ciki أخبرنا أبو علي الشافعي سنن الحسن بن عبد الرحمن المكي الحسن بن عبد الرحمن المكي فما يا شهرة ده أبو علي الشافعي باوي الإمام الشافعي بني حدثنا أحمد بن إبراهيم بن فراس ابن فراس حدثنا محمد بن إبراهيم الديلي الديبلي حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل يا إسوغا أصلي وان دي كارنتا دوانا حديث شيني أبو الطفيل وانين أبو الطفيل أبو الطفيل أنا كرنس عامر بن وافلة عامر بن وافلة الليفي ينا تكين صحابان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو الطفيل أما يروني an haife shi bayan an yi yakin Uhudu kaga kenan annabi ya rasu yana da shekara 8 kawai a duniya shekara 8 kaga bai girma ba amma dai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kai yana cikin sahabbai sa'an al-Hasan jikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sahabi ne amma yaro ne karami to sai zama yana karatu wajen manyan sahabbai shi wannan sahabi Abu Tufail kuma mun sha bayani game da shi akan cewar shine sahabi na ƙarshe wanda ya bar duniya gaba daya idan ana maganar waɗanda suka ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da idanunsu waye na ƙarshen mutuwa shine wannan shine Abu Tufail daga kansa babu sauran wani sahabi kuma wanda ya rage shine mutum na ƙarshe wanda ya rasu Abu Tufail shi saboda kai sa sunansa ya shahara to kuma ya makale wa manyan sahabbai yana karatu a wajensu ya makale wa manyan sahabbai musamman sayyiduna Ali bin Abi Talib don haka yasa ya koma Kufa yana zama da sayyiduna Ali amma bayan سيدنا علي رسول سيدا مكة أن الله يكرم رأسه شيء أبو الطفيل تو أبو الطفيل إن شيء كبار لبارن وانا حديث يجي سمعت عبد الله بن مسعود ناج عبد الله بن مسعود أي كذا عبد الله بن مسعود ببن صحابيني ينا ما رجع تكلم وانا نسكفار مسلمين تاع الدنيا كبعدها ينا تكلم المهاجرون ببن صحابيني saboda haka shi wannan yaro karamin sahabi yake ba mu labari ya ji Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda ya kulu yana cewa ash-shaqiyyu man shaqiya fi batni ummihi taɓaɓɓe shine wanda ya taɓe tun yana cikin uwarsa mulwar da wannan kalma abinda Abdullah bin Mas'ud ya faɗa bai ce annabi ya faɗa ba Abdullah bin Mas'ud yana karantar da mutane sai shi wannan yaron ya ji Abdullah bin Mas'ud yana faɗin wannan magana ash-shaqiyyu man shaqiya fi batni ummihi taɓaɓɓe shi ne wanda ya taɓe tun yana cikin uwarsa was-sa'idu man wu'ida bi ghayrihi wanda ya tsira shi ne wanda ya samu wa'azi ta abin da ya auku ga wani kamar yadda Bahaushe yake cewa gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah to idan har zaka iya daukan darasi ta rayuwar wani to rayuwarka za ta yi inganci kuma gaskiya ne wato idan dai har zaka rika lura da abubuwan da suke aukuwa ga mutane to kai zaka iya tsayar da rayuwarka shi yasa yake cewa as-sa'idu man wu'ida bi ghayrihi wanda ya tsira shine mutumin da ya samu wa'azi ta dalilin wani ta dalilin abin da ya auku ga wani sai wannan abin ya zama wa'azi gare shi to wannan magana ta girgiza shi wannan sahabi mu ci gaba yace qala Abu Tufail sai shi wannan sahabin Abu Tufail wannan yaron Amir bin Wasila Allah ya kara masa yarda fa qultu ni kuma sai nace sukulan wato halaka ta same ni shine sukulan, domin wannan kalman kamar a larabci wanda zaka gani a lisanul arab, idan aka ce as-suklu shine al-maut wal halaku da larabci shine as-suklu, kamar kace da Hausa yanda Bahaushe ke cewa na shiga uku na lalace na, to shine Bahaushe sai ya ce sukula, wato na halaka. Yana jin wannan magana daga bakin Abdullahi ibn Mas'ud sai ya ce sukula na halaka, wato halaka ta same ni. To abinda yasa bai fahimci wannan magana ba shine yake cewa a nashqa, yanzu ashe za mu zama tababbu, wa nas'adu, kuma muna iya zama waɗanda suka tsira, min qabli an na'mala tumma, ba mu yi aikin ba. Saboda abinda Abdullahi ibn Mas'ud ya faɗa, tababbe shine wanda ya tabe tun yana cikin uwarsa, ba a ma haifi mutum ba, amma tun tuni tababbe ne. Kaga kenan bai ma zo duniya ba, bai yi aiki ba, bai ma yi aiki ba, bare a ce shi ya dawo wa kansa tabewar. Shi yasa yake cewa a'a, taya za a yi mu tabe alhali ba mu riga mun yi aiki ba, taya za a yi mu tsira alhali ba mu riga mun yi aiki ba, tunda an ce tabewar mutum tun yana cikin mahaifiyarsa ne. To wannan abin sai ya ki zama a ransa, wannan kalma ta Abdullahi ibn Mas'ud ba ta nutsu a ransa ba. Mu ci gaba. Yace kala yace sun malakitu Huzaifata bin Usaydin, yace sai na haɗu da Huzaifa bin Usaydin wanda shi ma babban sahabi ne, Allah ya kara masa yarda. To sai ya haɗu da Huzaifa bin Usaydin, fa zakartu lahu qawla ibni Mas'udin, sai na gaya mishi maganar da naji daga wajen Abdullahi ibn Mas'ud. Ya haɗu da wani sahabi sai yake cewa ka ji fani ga abin da Abdullahi ibn Mas'ud na je yana faɗa, ya ce tababbe shi ne wanda ya taɓe tun yana cikin uwarsa. Fakala, to da ya faɗi wannan, sai shi Huzaifa sai ya ce mar ala ukhbiruka bi a'jaba min zalika, kaga shi yana son, yana gani kamar ko Abdullahi ibn Mas'ud ya yi kuskure ne. Abdullahi ibn Mas'ud ba mamaki ma ya yi kuskure, bai ji maganan da kyau daga wajen manzon Allah ba, shi yasa yake kokarin ya nemi ya tantance daga wurin wasu manyan sahabbai. To da ya gaya ma Huzaifa, sai Huzaifa ya ce masa ko dai kana so in baka labari, bi a'jaba min zalika, abin da ya fi wannan ban mamaki. Kaga ai an gaya mar mutum yana taɗewa tun ba a haife shi ba, wannan abin ya tada hankalinsa. Saboda haka yake tsammani kamar akwai kuskure ta bayani. Sai shi wannan sahabi na biyu ya ce marto, ko in baka labarin abin da ya fi wancan ma ban mamaki. Ashe kaga Abdullahi ibn Mas'ud ma bai gaya mar gaba ɗaya ba. Sai ya ce sami'tu Rasulullah, kaga shi kam yanzu idan ma maganar Abdullahi ibn Mas'ud ba ta natsu a ransa ba, to maganar da za a gaya mar ba ta Abdullahi ibn Mas'ud ba ce. Maganar waye? Maganar manzon Allah, magana ta kare. Saboda haka shi yanzu ya tabbatar mar da hadisin manzon Allah. Abinda ya sa mai littafin nan bai kawo mana hadisin Abdullahi ibn Mas'ud a nan ba, saboda ya riga ya kawo shi a baya, shine hadisin da muka karanta na ƙarshe. In ka lura mun karanta wannan hadisin a baya, saboda haka yasa Abdullahi ibn Mas'ud bai gaya mar hadisin kai tsaye ba, amma akwai hadisin tunda shi ya fara kawowa. Sai ce na ji manzon Allah ya kulu yana cewa idan taqarratin nutfatu, idan maniyi ya tabbata fir rahimi a cikin mahaifa bayan jima'i, maniyin namiji ya shiga mahaifa ya tabbata 40 aw 45 layla, ko dai dare 40 ko dare 45, kaga kenan ya samu sabani, ko dai dare 40 ko dare 45. To ita ina aka samu wannan sabani? Saboda mun karanta hadisin Abdullahi ibn Mas'ud a baya, babu ko makawa kwana 40 ne, amma a wannan riwayar fa sai ce ko dai kwana 40 ko kuma 45. To in ka dubi Fathul Bari na Ibn Hajar, wanda yana mujallar na 11 shafin 485, Ibnu Hajar yayi magana game da wannan kokwanto yake cewa al-ikhtilafu fil adad raji'atun ila Abi Tufayl an Huzaifa bin Usaydin. Kuskuren da aka samu wato daga shi wannan sahabin da ya dauko maganar Huzaifa bin Usaydin shine ya manta, shi wannan sahabi Abu Tufayl shine ya manta. Shin Huzaifa ya gaya mar idan maniyi ya tabbata a cikin mahaifa tsawon kwana 40 ko ko 45 fadalla ala annahu lam yabbit qadara zaid ala al 40. Wannan shi sai ya nuna cewa bai tabbatar ba, bai iya kiyaye kalmar da shi Huzaifa ya gaya mar ba akan cewar kwana 40 ne. Shi yasa yake cewa ko dai 40 ko 45. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan, idan mahaifa, idan maniyi ya shiga mahaifa ba ma shiga kawai ba sai ya tabbata. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idastaqarrat nutfatu fi rahimi, idan maniyi ya tabbata kaga kenan ya shiga cikin mahaifa, ya zauna ya kai kwana 40 da kala alaiha almalaku, sai mala'ika ya shigo. Inji manzon Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai mala'ika ya shigo. Idan mala'ikan ya shigo fa yaqulu, zai ce ay rabb, ya Allah, wannan maniyi da ya shigo mahaifa wanda za a suranta halittar shi, a shaqiyyun am aw sa'idun, shin taɓaɓɓe ne ko ko wanda zai tsira ne a rayuwarsa, wato ɗan wuta ne ko ɗan aljanna? Kaga ma mani ba a riga an halitta shi ba, amma mala'ikan zai tambayi Allah, shin wannan maniyin ma da za a suranta halittarsa a mai da shi ɗan adam, ɗan adam ɗin da za a yi ɗan wuta ne ko ɗan aljanna? Mala'ikan zai tambayi Allah. Shi ne manzon Allah ya ce fa yaqulu rabbu, Allah zai ba shi amsa. Idan Allah ya faɗa wa yaktubul malaku, sai mala'ikan ya rubuta. Wa yaktubul malaku, mala'ikan zai rubuta. Kala ya ce fa yaqulu, sai ya ce ya rabbi, a zakarun am unsa, shin namiji za a yi ko mace? Me za a halitta daga wannan maniyi din, namiji ne ko mace? Fa yaqulu rabbu, Allah zai magana. Wa yaktubu al-malaku, mala'ikan ya rubuta. Qala, yace fa yaqulu, sai yace ya rabb, ya Allah, kaga an san namiji za a yi ko mace, to sai mala'ikan ya tambaya ajaluhu rizquhu, menene ajalin wannan mutumin, wannan yaro da za a halitta, shekaru nawa za a diba masa a zaman shi na duniya, da arzikin da zai samu, sana'ar shi, duka sai an rubuta. Shi yasa ya ce rizquhu, hanyar arzikinsa, amaluhu, aikin da zai yi a rayuwarsa, aiki wato halayensa, musibuhu, musibar da za ta same shi. Saboda haka yasa yake jera su, ya rabbi ajaluhu rizquhu wa amaluhu wa musibatuhu, mecece musibar da za ta same shi? Kala ya ce qad qaballahu azza wa jalla fihi ma sha'a, Allah ya hukunta abinda ya riga ya yi nufi, Allah ya riga ya hukunta. Wa yaktubu al-malaku, mala'ika ya rubuta, shi kuma yana rubuta abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta. Hatta yaktuba kulla shay'in, har sai ya rubuta dukkan wani abu, huwa laqin, wanda zai hadu da wannan yaron, ila yaumil qiyamati, hatta shin kiyama, har zuwa tashin kiyama. To kaga wannan hadisin na Huzaifa ya nuna cewa ba a bar komai ba game da halittar dan adam tun yana cikin mahaifa, an riga an san me zai yi a duniya, an san kuma ba ma duniyar ba, a lahiran ma ina ne makomarsa, an riga an san. Kuma sai da aka rubuta ma kafin ya zo ma duniyar, kafin a haife shi. Wannan riwayar tana kitabu sunna na Ibn Abi Asim, wanda shi ne hadisi na 179, kuma yana sahihu jami'i sahihar hadisi na 875. Mu ci gaba, ya ce wa fi riwaya, a wata riwayar wanda riwaya tana sahihu Muslim. Fayaqdi Allahu azza wa jalla, haka ne, sai Allah mabuwaye mai daukaka ya hukunta fihi game da wannan yaron, ma sha'a abinda Allah ya yi nufi. Allah zai hukunta duk abinda ya riga ya yi nufi. Wa fi riwayatin, a wata riwaya, sun mai kulu, mala'ikan zai tambaya, asawiyun aw ghayru sawiyin, shin mai daidaitar halitta ne ko mai na kasar halitta, shine ghayru sawiyin, wanda ba madaidaici ba. Duk zai tambaya a kai, wannan ma yana sahihu Muslim, yana babu kaifiyati khalqil adami, shine hadisi na 2645. Mala'ikan zai tambaya, kaga hatta rashin lafiyan da yaro yake samu a duniya duka an rubuta tun yana cikin mahaifa. Fa yakhluquhu Allahu, sai Allah ya halicce shi sawiyan aw ghayra sawiyin, ko dai madaidaici ko ko wanda halittarsa ba ta zo daidai ba. To amma akwai abin da ya kamata a ce mu sani, domin riwayoyin hadisin sun zo da bayani kashi biyu ne, wanda Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya mana ishara a kai da yake takhriji na hadisi na 2322 a littafin Silsilatu Da'ifa. Yace shigowar mala'ika mahaifa, inda dukulun malak ba'da al-arba'in, shigo wanda mala'ika yake ga mahaifa guda biyu ne, ba lokaci ɗaya ba ne. Amma kamar hadisin kai za ka ɗauka kamar lokaci ɗaya ne mala'ikan ya shiga mahaifa, ba lokaci guda ba ne, bayan kwana 40. Saboda idan maniyyi ya shiga jikin, ya shiga mahaifa, wannan maniyyi kamar yadda muka karanta a wasu hadisai daban-daban, sai ya zagaye jikin matar, sai ya zagaye duka jikin matar kafin zai dawo mahaifa ya tsaya. Shi yasa annabi ke cewa idza taqarrat, idan maniyyin ya dawo ya tabbata, ba wai maniyyin yana tsayawa ga mahaifa kadai bane, zai shiga jinin mace sai ya zagaye jikinta. Saboda haka yasa idan mace ta samu ciki, mutane suna iya ganewa, saboda zaka ga halittanta ya canza, saboda wannan yawo da maniyyin yake a jininta. To idan maniyyin nan ya gama yawon ya dawo ya yi kwana 40, lokacin mala'ika yake shiga na farko, zai shiga mahaifan, me zai kai shi? Min ajli taswiri wa takhliqi, a lokacin mala'ika zai suranta wannan maniyyin, daga nan ne za a fitar da kiran halitta daga jikin maniyyin. Shi yasa ake cewa kafin kwana 40 din nan babu dan adam, babu mala'ika wanda ya san me za a yi, babu wanda ya sani sai Allah. Saboda shi kansa mala'ikan, kaga bayan kwana 40 in ya shiga mahaifa, to lokacin zai rika tambayan Allah me za a halitta, mace ce, namiji ne. To amma kaddara fa ba lokacin bane, mala'ikan zai tafi. Shi yasa yace ammal kitaba, sai mu koma hadisin Abdullahi bin Mas'ud na farko, wanda Abdullahi bin Mas'ud ya jera 40 har guda uku. To lokacin da za a busa rai, to lokacin da za a rubuta ma wannan mutumin kaddara ta kenan, fa ba'dal atwari salasa, sai an samu 40 guda uku, mala'ikan sai sake dawowa, sai ya tsara ainihin ya tambayi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah madaukaki sai ya gaya mar duk abubuwan da za a yi. To don haka za mu gane, amma hadisin kamar hadisin Huzaifa din nan, shi ya taho da bayani a jere, sai ka ɗauka kamar lokaci guda ne, mabashaka ba lokaci ɗaya ba ne. Shigo wanda mala'ika yake ga mahaifa, shigowa kashi biyu ne, bisa la'akari da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga mala'ikan shi kansa baya rubuta wani abu sai Allah ya gaya mar. Shi da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, akwai littafinsa Tahzib as-Sunan Abi Dawud, yana juz'i na uku, shafin 197, yace idan ka dubi al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda al-Qur'ani ya nuna mana, inna Allah subhanahu qaddara maqadir al-khala'iqa, matakin farko Allah ya kaddara duk abin da zai yi game da halitta, duka halittu sai da Allah ya kaddara qabla an yakhluqa samawati wal ard kafin a halicci sammai da ƙasa bi 50 alf sana saura shekara 50 saura shekaru 50 a halicci sama da ƙasa sai Allah ya rubuta kaddara gaba daya wanda shi ake nufi da maqadirul khalaiqi kaddaran halittu gaba dayan su shekara 50 kafin ma a fara halittar sama da ƙasa Allah ya rubuta komai so kaga akwai kaddara ta farko kenan don haka tuntuni Allah ya san me zai auku a wannan duniya sama da ƙasa gaba daya bayan an yi wannan sai Ibn Qayyim Jauziyya ya ce to matakin farko kenan summa yuqaddiru laylatal qadri sannan duk shekara Allah yana kaddara yana saukar da kima ma yakunu fil aami limislihi idan aka shiga ramadan laylatul qadri wannan daren Allah zai bayyana abinda zai auku a wannan shekara tsakanin bana zuwa badi Allah zai bayyana kaga kenan mala'iku ma ba sani ba amma akwai mala'ikun da suke ebo gwargwadon abinda zai auku na shekara guda suna ɗebowa daga lauhul mahfuz suna rubutawa ana gaggaya wa mala'iku gwargwadon ayyukansu saboda kowane mala'ika da aikinsa akwai mala'ika mai ɗaukar rai akwai to kai wani da wani bana dai za su mutu kaza kaza ga wannan a ranar kaza ga watan kaza za a gaya mishi shi yasa wasu malamai ke cewa ai mala'ika yana sanin za ka mutu tun kafin ma mutuwarka ta zo za ka iya zai iya sani saboda me saboda wannan kaddara da Allah ya sanar abinda zai auku na shekara guda a daren lailatul qadri kaga an samu kaddara kashi na biyu kenan na farko dama can Allah ya riga ya rubuta kuma wanda yana lauhul mahfuz na biyu ba wai an sake rubuta bane aka yi copy na abinda yake lauhul mahfuz abinda zai auku na shekara guda shine sai Ibn Qayyim yake wa hadha akhassu min at-taqdir al-aami kaga wannan an kede shi ne daga asalin kaddara ta gaba daya wanda Allah ya yi na halittar kowa da komai kama anna taqdir al-amri nutfa wa sha'niha to bayan haka kuma kaga an riga an ce an riga an san me zai auku shekarar bana to sannan kuma idan maniyi ya shiga mahaifa sai a zo kaddara ta uku mala'ika zai taho sai a gaya mar ga abubuwan da aka hukunta tun asali a lauhul mahfuz ga abubuwan da aka kaddara a lailatul qadri wanda an riga an ɗebo daga lauhul mahfuz saboda haka za a gaya mar abinda yake can ne in ka dubi hadisin nan da muka karanta ai a ƙarshen hadisin abinda annabi ya ce qad qaballahu Allah ya riga ya hukunta in ka dubi ƙarshen hadisin qad qaballahu azza wa jalla fihi ma sha'a ai tuntuni Allah ya riga ya hukunta abinda ya so ya yi nufi game da wannan yaron tuntuni ya riga ya rubuta ya riga ya hukunta kaga kenan asali akwai bayanin alawil mahfuz shi ne yake cewa ya qa'u ba'da ta'alluqiha bir rahim to wannan yana aukuwa ne bayan maniyyi ya riga ya shiga mahaifa wa qad quddira amruha qabla khalqi samawati wal ardi karka dauka mala'ika da yake wannan tambayar game da wannan jinjirin abinda za a gaya ma mala'ikan ya saba ma wancan dama can abinda ke lauhul mahfuz shine aka sanar da shi shine abinda annabi yake cewa qad qaballahu azza wa jalla fihi ma sha'a ai tuntuni Allah ya riga ya hukunta abinda ya so game da wannan yaro wa qad quddira amruha qabla khalqi samawati wal ardi yace ai dama an riga an kaddara halittar wannan yaron tun kafin halittar sammai da ƙasa to kaga matakai na kaddara kenan to sai Ibn Qayyim Jauziyya yace kuma in ka dawo zaka ga ta yadda aikin mu ma yake tafiya nan ma haka Allah ya yi shi mataki mataki nadhiru hadha raf'ul a'mal daukan ayyuka wa arduha ala Allah ana daukan ayyukan mu akai ma Allah yace fa inna amalal aami gaba ɗaya aikin mu na shekara sai a tattaro aikin yurfa fi sha'ban idan watan sha'ban ya tsaya kafin ramadan a wannan wata ake daukan ayyukan duniya gaba daya na shekara akai ma Allah subhanahu wataala shine sai ibnu qayyim ya ce kama akhbara bihi sadiqul masduq wannan abu ne wanda manzon Allah ya faɗa babu ko shakka hadisin ya zo ta riwayar usama bin zaidin wanda ya girma a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa hibbu rasulillah shi da kansa ya tambayi annabi yace ya rasulullah lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min sha'ban ban taba ganin kana azumi yawan kwanaki a wani wata kai azumi kwanaki da yawa kamar yadda kake azumi a watan sha'ban ban taba gani ba kala sai annabi yace zaka shaharun ai kaga wannan watan sha'ban yaghfulun nasu anhu mutane sun gafalce shi wato mutane ba su san kimarsa ba wato annabi yana nuna mutane ba su ma san darajar wannan wata na sha'ban ba sai annabi ya dada bayani yace baina rajab wa ramadan wannan wata da yake tsakanin rajab da kuma ramadan kaga shine sha'ban mutane sun rafkanu game da shi sai annabi ya bayyana darajar wannan wata wa huwa shahrun alhali wata ne yurfa'u fihi al'amal wanda ake daukan ayyukan duniya gaba daya ila rabbil alamin manzon Allah yace aikin duniya gaba daya ake dauka ana kaiwa mai iko da talikai gaba daya wanda shine Allah subhanahu wataala kaga kenan aikin shekara ake dauka a kai ma Allah to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'imun to tunda na san a watan sha'ban ake diban ayyuka ana kai ma Allah to shi yasa ni kuma nake son a watan sha'ban in yawaita azumi saboda kai mala'iku sun kai ake ce ai mun baro manzo yana ta azumi sai Allah ya ce ai to ai dama zababban bawa ne kaga annabi yayi abin yabo shi yasa ai kaga misali inda a ce mala'iku sun kai aiki me kuka baro Muhammad a ce mu samu yana komi ba kaga annabi bai daraja wannan watan ba shi yasa annabi ya ce mutane sun rafkanu saboda shi bai gafalta din ba Allah ya samu gani manzon Allah bai gafalta ba shi yasa in dai watan sha'ban ya tsaya yana yawaita azumi yace ina son idan an dauki ayyukan mutane an kai ma Allah sai a ce ai mun bar Muhammadu yana azumi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisin yana sahihun nasa'i hadisi na 2356 to shine ibnu qayyim jawziya ya bada misali da wannan hadisi yace yanzu kaga wannan hadisin ya fada mana ana daukan aiki akai na shekara a watan sha'ban saboda cewar annabi shahrun turfa'u fihi al'amal wata ne da ake daukaka ayyukan mutane ana kai su ga Allah fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'imun saboda haka nake son a dauki aiki na alhali ina cikin azumi to sai ibnu qayyim jawziya ya ce wannan mataki guda kenan yu'rabu amalul usbu'i in ka lura an kuma samu hadisi a kowane sati ana kai report ga Allah kaga wancan report ne da ake kai ma Allah a shekara to a kowane sati nan ma kuma ana kai report ga Allah ana kaiwa yaushe sai yace yawmul isnain wal khamis ranan litinin yawmul isnain wal khamis da kuma ranan alhamis to wannan ma kama sabata zalika fi sahihi muslim sai zama an samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da yake nan ma idan ka tambaya me yasa annabi yake azumin litinin da alhamis manzon Allah yake eh saboda ranan ake kai aiki saboda haka ni ina son a kai aiki a ce ina azumi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiyaye lokuta da ake kai sako ga Allah subhanahu wataala to idan kaga mun samu aikin shekara watan da ake kaiwa aikin mako ranakun da ake kaiwa sai ce wa amalul yawmi sannan a kowace rana ana kai report ga Allah a share report da ake kai ma Allah ba ɗaya bane akwai report na ayyukan kullum akwai report na ayyuka na sati akwai rahoton ayyuka na shekara-shekara. To haka kuma matakan kaddara suke. Shi yasa ya bawo misali da wannan, sai ce idan ka dubi ta gefen aiki da ake kaiwa amalul yawmi yurfa'u fi akhirihi qabla al-layl, daga safe zuwa yamma yaushe ake kai aikin rana bayan la'asar, daga lokacin la'asar. Amalul layli, yaushe ake kai report na aikin dare, sai yace fi akhirihi qabla an-nahari, karshen dare, kaga sallar asuba kenan. Sai ce fa hadha ar-raf'u fil yawmi wal layla, kaga kenan ana daga aikin mutane ana kai ma Allah da safe da yamma. Wa akhassu min ar-raf'i fil 'ami, wanda kuma kaga bai kai wancan ba, wanda ake daukan ayyukan mutane ana kaiwa ga Allah a sati, da wanda ake kai ma Allah a shekara. Wa idhan qabal ajal, sannan idan mutun ya rasu, idan mutun ya rasu kwanan sa ya kare, to daga lokacin mala'ikun da suke rubuta ayyukan shi za su rufe littafin gaba daya. Da zaran mutun ya rasu, Allah kyauta karshen mu, to za a rubuta wannan, za a rufe littafin rufi'a amalul umuri kullihi, za a rufe littafin, sai a dauki littafin mala'ikun da suke tare da mutun tun balagarsa har mutuwa, za su tafi da wannan littafi su kai ma Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwayat sahifatul amali, an riga an rufe wannan, kaga an kai report na karshe, yaushe za a kai wannan report? Ana kaiwa ne bayan ma mutun ya mutu. So yadda ake kai sakonni ga Allah sai zama matakai-matakai ne. Kuma kowanne Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara shi ne saboda aikin mala'iku, amma shi ya riga ya san komai tun asali. To sai mu ci gaba da karatun har yanzu. Ya ce wa akhbarana Abu al-Muzaffar as-Sam'ani, har yanzu ya sake kawo mana hadisin al-Imam Mansur bin Muhammad at-Tamimi. Shi ake kira Abu al-Muzaffar as-Sam'ani saboda wannan al-kunya ce, amma asalin sunansa Mansur bin Muhammad at-Tamimi. Ya ce akhbarana Abu Tahirin Muhammad بن عبد الملك اخبرنا ابو الطفيل اخبرنا ابو الفضل محمد بن احمد الزاهر محمد بن احمد الزاهري حدثنا ابو محمد عبد الله بن احمد الصديقي سيجي اخبرنا ابو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي أخبرنا أبو صالح الحسين بن فرح حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك. وانشان حديث كاغا من كارنتا حديث عبد الله بن مسعود واند أبو الطفيل يجي يتفيي تنبياغا حزيفة بن أسيد. To wannan riwayar kuma fa riwaya ce ta Anas bin Malik, wanda shi ma sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala qala rasulullah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi malakan, lalle Allah yana da wani mala'ika, shi wannan mala'ikan muwakkalan bir rahimi, an wakilta shi ne ga mahaifa. Kaga ai aka ce an wakilta shi, wato aikin sa kenan. Allah ya ba mu wannan mala'ika aiki na kulawa da mahaifa. Kaga wannan kuma ya zo ne ta hadisin Anas bin Malik, dama yana kawo mana dalilai saboda waɗanda suka inganta daga manzon Allah game da tabbatan kaddara. Babu shakka kaddara gaskiya ne. Akwai mala'ika musamman wanda Allah ya wakilta shi ga mahaifa bin rahimi. Fa yaqulu, mala'ikan yana cewa ay rabb, ya Allah, nutfa, wannan maniyi, shin za a halitta ko ba za a halitta ba? Ay rabb, alaqa, shin zai kai ga gudan jini? Wato kaga kina yana guda maka tun shigan maniyin mahaifa. Sarrafa maniyin da ake yi da umarnin Allah, tun yana asalin halittar maniyi ya koma ga gudan jini shine alaka ay rabbi mubga har ya zama tsokan nama kaga duk waɗannan matakan mala'ika shi yake gudanar da su inji annabi sallallahu alaihi wasallam ce ay rabb ya allah mubga za a suranta shi ya zama tsoka ay rabb ya allah shaqiyun za a rubuta tababbe ne wannan yaro da za a halitta aw sa'idun ko kuwa wanda zai tsira ne a kiyama famal ajalu menene ajalin wannan jinjiri shekaru nawa za a diba mishi zai yi a duniya famar rizqu mecece menene arzikinsa wato me arzikinsa don haka yasa al-imamu malik yake cewa duk sana'ar da kaga kana yi kai ma Allah godiya domin Allah shi ya tsara zaka yi duk wani abin da kaga kana yi indai na halal ne to ka sani dama kaddara ce tuntuni Allah ya riga ya tsara mana wannan zai zama manomi wannan zai zama labora saboda ka wannan kuma zai zama mason kowa da irin aikin sa Allah shi ya tsara ba tsarin ka bane yace ay rabb ma famar rizqu menene arzikin sa fa yuktabu ana rubutawa kazalika haka din fi batni ummihi mutaina cikin mahaifiyarsa wannan hadisin na Anas bin Malik yana sahihul Bukhari inda al-Imam al-Bukhari yake fassara ayan nan mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa mukhallaqa wa ghairi mukhallaqa wanda ayar al-Qur'ani ne al-Imam al-Bukhari yana fassara ta sai dauko hadisin Anas yake nuna maka duk wani mataki da maniyi ya bi a cikin mahaifa da kuduran Allah ba wai haka kawai yake gudana shi da kansa ba wannan abu ne wanda ya kamata ce dan adam bai manta ba kar ka dauka akwai abin da yake aukuwa shi da kansa babu wani abin da zai auku ba tare da kuduran Allah ba babu shi shine hadisin 312 asalin hadisin yanda ya zo a sahih bukhari an anas anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace inna allah azza wa jalla wakala bir rahimi malakan Allah ya wakilta wani mala'ika mai aiki a mahaifa ya kula yana cewa rabb ya rabbi nutfa ya rabbi alaqa ya rabbi mudga kaga matakan nan guda uku ya allah wannan mani za a bashi a matsayin maniyinsa saboda kai sa wani maniyin yana lalacewa ba kowane maniyi ne yake tabbata Allah yake halitta da shi ba kuma kaga wannan sai dace da hadisin manzon Allah idan maniyin Allah ya kaddara zai kai har ya canza ya zama gudan jini mala'ikan zai tambaya Allah zai faɗa saboda haka zaka ga wata mace za ta yi barin yaron da aka yi barin ba a kai ga an suranta halittar shi ba barin za a yi ne na jini kawai kaga ya bar sura na maniyi ya kai jini sannan sai aka baras saboda Allah bai ba wa mala'ikan amsa cewa wannan maniyin zai wuce marhala ta alaka bare har ya kai ga mubuga ba amma idan Allah ya bada amsa saboda ka idan maniyin ya kai matsayin curin jini Allah zai mala'ika zai tambaye Allah to Allah zai ce eh yanzu kana iya suranta halittan tsoka da shi to sai ya suranta wato kowace gaba sai ya samu izinin Allah kai ya rabbi mubga fa idza arada an yaqbi khalqahu kaji abinda annabi ya faɗa idan Allah yayi nufin zai yi halittan yaron idan Allah yayi nufin zai halittan yaron to an kai matakin da za a suranta jinjiri kenan matan ba za ta yi bari ba qala mala'ikan zai ce to azkarun am unsa namiji za a suranta ko mace shaqiyun am sa'idun tababbe ne koko wanda zai tsira kaga tun ma fa ba a suranta halittan ba an riga an rubuta wannan yaron da za a suranta halittan sa dan wuta ne tun yana ciki an kaddara wannan hadisi yana sahih bukhari wal famar rizqu meye arzikin sa wal ajalu menene ajalin sa fa yuktabu fi batni ummihi sai annabi ya ce ana rubutawa tun jinjiri yana cikin mahaifiyarsa wannan riwaya ta al-Imam Bukhari kenan kuma hadisin yana sahihu Muslim yana kitabul qadari babu kayfiyati khalqil adami fi batni ummihi hadisi na 2645 an Anas ibn Malik wa rafa al hadis sai zama dai kaman lafazin da ya kawo a wannan illa dai akwai karin da babu shi anan fa idza arada Allahu an yaqbi khalqan idan Allah yayi nufi zai yi halit zuwa to yayi nufin zai yi halitta daga wannan maniyi kaga wannan bai kawo shi anan ba idan Allah yayi nufi zai yi halitta daga wannan maniyin to shine mala'ikan zai yi tambaya ay rab zakarun aw unsa namiji za a yi ko mace shaqiyun aw sa'idun famar rizqu famal ajalu fayaktubu zalika fi batni ummihi kaga ya gode cewa sau da yawa idan Allah bai nufin za a yi halittan ba shine sai kaga mace tayi bari sai tayi bari wannan barin da take da izinin Allah da sani shi da Allah ya kaddara za a yi halittan ba za ta yi barin shi ba wannan riwaya ta Anas bin Malik kaga ta fi ma wancan hadisin inganci wanda ya kawo a baya amma dukkan su sun inganta daga manzon Allah da hadisin Abdullah bin Mas'ud hadisin Huzaifa bin Usayd ga kuma hadisin Anas bin Malik Allah ya kara musu yarda alhamdulillah hadisi na gaba أخبرنا محمد بن عمر الطيراني أخبرنا أبو عبد الله بن مندة أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن أولية أن يزيد الرشكي عن يزيد الرشد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن إمران بن حسين رضي الله عنه وانا حديث إمران بن حسين دشيما صحاب من زوان الله إمران بن حسين هذا من كان حديث عن أنس بن مالك أبايا وانا رواية كما إمران بن حسين إمران بن حسين رضي الله عنه الله كرم سيرجع قال إمران بن حسين يبام الأباري قال رجل ونمت يتبع تنبيا يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار شن أرغى أنسان ين الجنة دقى يموتا ونمت يتبع تنبيا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرغى أنسان سواء ين الجنة سواء يموتا قال سأل النبي نعم قريكوا ونزان الله يتبع قريك kaga wannan ma ya tabbatar da kaddara kenan kala sai mutumin yace to fa fima ya'malu al'amiluna to dan me masu aiki suke aiki tunda an riga an san yan wuta an san yan aljanna me ma ma'anar aikin kala manzon Allah yace i'malu ku yi aiki fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu kowa ana sawwake mar ne ya cimma abinda aka halice shi domin ta au kama kala ko kamar inda annabi ya faɗa to wannan riwaya dai ko da yake malamin yana gwada riwaya tana da kyau amma tana da rauni zaka ga bayanin ta littafin silsilatu da'ifa hadisin 2727 amma akwai riwaya ta inganta ta Imran bin Husain wanda zai kawo mana bayan hadisi daya nan gaba zai sake kawo hadisin da ya inganta amma wannan riwayar tana da rauni duk da cewa ma'anan haka ne ma'anan haka din ne mu je hadisi na gaba akhbarana abu al-muzaffar as-sam'ani har yanzu dai hadisin wannan malami akhbarana abu ja'far shine muhammad bin al-maslama as-sulami ana ce mar abu ja'far ibn al-maslama أبو جعفر محمد بن المسلمة السلمي أخبرنا أبو طاهر المخلص أبو الطاهر المخلص سننس محمد بن عبد الرحمن ما شهادة وأنه المخلص حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي حدثنا جعفر بن سليمان عن مرزوق سيتي هو أبو بكر عن أبي الزبير عن جابر فكذا وانا حديثكم من جابر حديث جابر شما جابر صحابي من زمان الله ينالو في جابر بن عبد الله الأنصاري الله يكرمه سيرده يتي رضي الله عنه قال To wannan hadisin na Jabir shi ma dai hadisin ya inganta daga manzon Allah, wannan hadisin ya inganta ba shakka. Hadisin Jabir labarin da ya bayar yace qala Suraqatu bin Malik, akwai wani sahabi Suraqatu bin Malik yayi tambaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah haddithna an dinina, ka ba mu labari game da addininmu. Wannan sahabi yake tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ana amalu fi ma jarat bihi al-aqlamu, shin aikin da muke yi ya dace da abin da al-qaluma dama sun riga sun rubuta ne, wajaffat bihi al-kutubu, kuma littafai sun riga sun bushe ta tawaddad da aka yi rubutun kaddara. Wato yana ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, aikin da muke a yau dama can an riga an rubuta za mu yi, kuma tawaddar ma da aka rubutun ta bushe, tawaddar ma ta bushe. Yana tambayan Annabi shin haka din ne? Kala sai ya ce fi ma jarat bihi al-aqlamu, babu shakka duk aikin da muke yi ya dace da abin da al-qaluma sun riga sun rubuta. Al-qaluma sun rubuta shi ke nufi da jarat bihi, al-qaluma sun gudanar da rubutun abin da muke aikatawa. Wajaffat bihi al-kutubu, kuma takardun da aka rubuta kaddaran sun riga sun bushe. Saboda haka duk abin da kaga kana yi a yau Allah ya rubuta za ka yi, ba wai ganin damar ka ba ne. Duk abin da kake yi a yau Allah ya kaddara sai ka yi shi. Shi ne tambayar da yake wa manzon Allah. Shi ne Annabi ya ce fi ma jarat bihi al-aqlamu wajaffat bihi al-kutubu. To da Annabi ya bashi amsan kala sai ya ce fa fi mal amal, to don me muke aiki, wato don me muke sallah, mu yi azumi, tunda an riga an rubuta dan wuta, an riga an san dan aljanna, me ma'anar aikin? Kala Annabi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullun muyassarun lilladhi khuliqa lahu, kowa ana sauwake mar aikin da ya dace da makomar da Allah ya halicce shi domin ta ne. Saboda haka idan ka ga mutum yana da kyan hali, to alamar dan aljanna ne. Idan ka ga mutum yana da mugun hali, alamar dan wuta ne. Saboda aikin naka shi yake nuna makomarka, aikin naka shi yake nuna makomarka. Hadisin yana sahihu Muslim, babu kaifiyati khalqil adami, shine hadisi na 2648. Wannan tambayar Suraqa bin Malik bin Ju'shum, ya Rasulullah bayyin lana dinana ka anna khuliqna al'ana fi mal amalu al yawm, aikin da muke a yau ne musabbabin sa, a fi ma jaffat bihi al aqlamu, shin ayyukan da muke a yau sun shafi abinda alqaluman kaddara sun riga sun rubuta, kuma tawadar ma ta bushe. Jarat bihi al maqadir an fi ma nastaqbil, asali riwaya ta al-Imam Muslim kenan. Shin aikin da muke a yau aiki ne wanda mu muke yin abunmu muka kirkiro, ko ko dama Allah ya tsara sai mun yi? Kala sai manzo Allah ya ce la, bal fi ma jaffat bihi al-aqla, duk abin da kuke yi a yau al-qaluma sun riga sun bushe, an rubuta sai kun yi. Wa jarat bihi al-maqadir, kuma kaddara ta riga ta gudana game da shi. Shi yasa sai ya ce fa fi mal amal, to don me muke aiki? Kala sai Annabi ya ce i'mal ya Suraqa, ya kai Suraqa ka kama aiki. Fa kullu amilin, duk wani mai aiki, muyassarun lima khuliqa lahu, yana wato yana gudana ne, ana sauwake mar ne aikin da yake yi gwargwadon man wato makurar da Allah ya halicce shi domin ita. Saboda haka idan mutum dan wuta ne, duk dabararsa zaka ga halayensa na yan wuta ne. Idan mutum dan aljanna ne, duk dabararsa zaka ga halayensa na yan aljanna ne. Shi yasa Annabi yake cewa yi kokari ka ga ayyukanka na yan aljanna ne. Don in ka ce ba za ka yi aikin ba, to alamar me dan wuta ne kai? Don haka yasa manzon Allah ya ce dage aiki. Shine sai Suraqa ya ce al'anal jiddu, al'anal jiddu, aiko yanzu ne zan dage. yake ga manzon Allah yace ai ko yanzu ne zan dage ya rasulullah saboda idan kace ai an kaddara komai bari ni zamana to ai zaman naka babu aiki alaman kaddaran yan wuta kenan abinda manzon Allah ya ga marke ni shi yace ah to in dai ko haka ne ai yanzu ne ko zan dage wato ba dai zan samu siffa ta yan wuta ba wannan riwaya ta shi kenan kuma ba shi kadai bane ba shi kadai bane akwai kamar misali akwai hadisin Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yarda wanda bamu karanta hadisin shi ba shi ma ya ruwaito haka Abdullah ibn Abbas yace wani mutum ya ce ya Rasulullah ana amalu fi ma jar bihi al maqadir wa jafat bihi al qalam aw shay'un na atanifuhu ya Rasulullah aikin da muke a yau mu muka kirkiro makawunan mu ko ku dama can an tsara zamu yi sai annabi ya ce bal bima jarat bihi al maqadir wa jaffat bihi al qalam an riga an rubuta zaku yi kuma tawadar ma ta bushe al qalamin ya bushe saboda ka duk abin da kake an rubuta zaka yi sai ce fa fimal amal to don me zamu yi tunda an riga an rubuta cewa ga makomar mutum sai manzo Allah ya ce mar'i imalka kama aiki fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu duk wanda kaga yana aiki yana yin aiki ne gurgudun dacewa da makomar da Allah ya kaddara masa don haka zaka ga mutumin banza halayensa na mutanen banza ne saboda Allah ya riga ya kaddara wannan bashi da rabo a kiyama zaka ga halayensa ba na masu imani bane shi ko mai imani zaka ga yana ta kokarin aiki zaka ga yana ta kokarin aiki saboda Allah ya riga ya kaddara makomar sa aljanna ne wato mutumin kwarai halayensa na mutanen kwarai ne mutumin banza halayensa na mutanen banza ne to da annabi ya faɗi wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a ƙarshen riwayar wanda hadisin Abdullah ibn Abbas ne fa qala al qawm ba'dhum li ba'd Abdullah ibn Abbas yace sai majalisin annabi gaba daya majalisin sahabbai sai kowa na cewa fal jiddu izan aiko dole mu dage aiko dole mu dage saboda in baka tashi kai aikin kwarai ba to alamar makomarka dan wuce ne dama aikin shi yake nuna makomar da Allah ya kaddara zaka je idan kana aikin kirki to alamar makomarka aljanna ne idan kana halin tsiya alamar makomarka wuta ce to da annabi ya faɗi wannan sai sahabbai suka ce ai ko yanzu ne zamu dage ta wajen halaye na kirki wannan riwayar ta Abdullah ibn Abbas sana المعجم الكبير من الإمام الطبراني ورجاله ثقاتنا المسند الإمام البزار وعند أكرشي فقال القوم بعضهم لبعض فالجد إذن تقوم أقي رواية تسيدنا عمر بن الخطاب الله يكرم سيرنا كما من كرنت حديث أنس بن مالك حديث جابر بن عبد الله حديث عبد الله بن عباس تقوم حديث سيدنا عمر شيما sayyiduna umar shi ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam fa fimal amalu idan ya rasulullah me ma'anar mutun yayi aiki tunda an riga an rubuta kaddara an rubuta dan wuta an rubuta dan aljanna sayyiduna umar yayi masa tambaya sai manzo Allah ya ce kullun la yanalu illa bil amali ai da wutan da aljanna babu wanda ake samun su sai ta aiki kaga aiki ke sa mutum makomar sa ta zama wuta aiki ke sa makomar mutum ta zama aljanna kaga kenan idan baka tashi aikin kwarai ba me yake nunawa makomar ka dan wuta ne duk dabara mutum idan ko kana son ka tsira to dole ka dage wajen ayyukan alkhairi wato annabi ya ce kowannan su da wutan da aljanna aiki yake kai mutum sayyidina umar sai ya ce idan najtahitu ashe ko dole mu dage saboda yadda ka san ana dagewa a samu aljanna haka ake dagewa a samu wuta babu shakka in ka lura da halin da duniya take ciki idan kana ganin taimako yana sa a samu aljanna to wani kuma azzalimi ne shi wani ba taimakon musulmi yake ba farautar sa ma yake ya za a yi ya buge shi wato yanda ake samun aljanna haka kuma wani ke dagewa ya samu wuta shi yasa manzon Allah ya ce kullun la yanalu illa bil amali da wutan da aljannan babu wanda ake samu sai ta hanyar aiki idan mutum ya zama halin sa halin mutanen banza ne, ai tun kafin ya mutu ya sani aikin sa yana nuna makomarsa wuta ce, saboda ba yadda za a yi kai rayuwar mutanen banza sannan a kiyama Allah ya saka aljanna. Allah ba azalimi bane, abinda manzon Allah yake karantar da mu kenan. Saboda haka in kana son ka tabbata cikin waɗanda an kaddara yan aljanna ne, to kai kokari halinka ya nuna, don hali yake nuna makomar kowa, abinda manzon Allah ya gaya masa habbai kenan. Don haka yasa da annabi ya faɗa sayyidina Umar ya ce, to tunda haka ne idan najtahidu za mu dage mu ga cewa muna da kyan hali. To kuma akwai riwaya da aka samu ta Bashir bin Ka'ab, wanda yana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai, ya rawaito hadisi mursalan, sa'ala gulamani rasulullah, akwai wasu yara matasa guda biyu da suka taɓa tambayar manzon Allah, yara ne matasa su biyu suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce mar fimal amal فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم شيء نستأنفه يا رسول الله شن أيك عند مكيد إن سندك إذا أبندك أدرى تارجع تارب وتسمني كوكو أبو نوان دمو مكيد أرى مكان مأينزو سمعنا الله يجاء أباب تارين دكتي مكانك بل في فيما جفت به الأقلام alqalami ya riga ya bushe an rubuta zakuyi. Kaji abinda manzon Allah ya faɗa, ya tsara duniya, Allah ya tsara duniya shekara 50,000 kafin a fara halittar duniyar gaba ɗayanta. To anan waɗannan suna tambaya shin aikin da muke a yau mu muke farawa ko kuma dama can kaddara ta rubuta sai mun yi? Sai annabi ya ce, ai dama Allah ya riga ya rubuta, alƙalami ya bushe. Sai suka ce, fa fimal amalu, to don me za mu yi aiki? Tunda an riga an rubuta ɗan wuta, an rubuta ɗan aljanna, ba sai mutum ya zauna ba kawai, in ya mutu ya tafi makomar da aka rubuta. Kalli sai annabi ya ce, imalu, ku kama aiki. Fa kullun muyassarun lima huwa amilun. Kowa ka gani Allah yana sauƙaƙe mar irin aikin da ke nuna makomarsa. Idan ka ga mutum yana mugunta, za ka yi ta mamaki ka ce, yanzu har a samu mutumin da zai yi kamar kaza? Kai kana mamaki ne, saboda misali Allah ya rubuta kai ɗan aljanna ne. Wanda Allah ya rubuta ɗan wuta ne, shi wannan abin da kake mamaki shi fatan ma ya aikata yake. Abin da kake ganin ɗan adam ba zai yi ba, shi kuma ya ma wuce nan. Saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah yana sauƙaƙe ma kowa halin da zai nuna makomarsa a lahira. Za ka ga mutum halin ƴan wuta abu ne mai sauƙi a gunshi, ya kashe, ya murɗe, ya ƙwace, wannan duk ba komai bane a gunansa. Me yasa? Saboda Allah ya ƙaddara makomarsa wuta ce. Allah ya sauƙaƙa. To shi yasa da annabi ya faɗi wannan, ala sai waɗannan matasa suka ce, fal jiddul ana, ashe yanzu ko za mu dage? Wasu matasa ne. To wannan hadisin da za mu karanta shi yake mana ishara ga wancan riwaya, ko da yake ita riwayar mursala ce, amma hadisin anan ya kawo shi riwaya ta Imran bin Husayn, wanda shi ne riwaya da muka ce za a sake kawo ta anan gaba. Mu karanta. Wa fi riwayati Yahya bin Ya'mur, haka ne ko? Wafi riwayati Yahya bin Ya'mur bin Ya'mar, a riwaya ta Yahya bin Ya'mar al-Basri an Abil Aswad al-Dili, hadisin Abul Aswad al-Dili, akan ce ad-Du'ali, ko a ce ad-Du'ali ko ad-Dili, sunansa Zalim bin Amrin al-Ashhar, an ce an haife shi annabi yana da rai, amma tunda bai taɓa ganin manzon Allah ba, isa ba a sashi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba shakka Abul Aswad ad-Du'li yana daga cikin manyan malamai, ya karanta alqur'ani gurin sayyidina Usman, sayyidina Ali bin Abi Talib. To shi wannan babban malami Abul Aswad ad-Du'li yace, qala li Imran bin Husayn, akwai ranar da Imran bin Hussein al-Khuzai ya min magana. Imran bin Hussein sahabin manzon Allah ne, sallallahu alaihi wasallam. Imran bin Hussein, sai Imran bin Hussein ya tambaye ni, ya ce min ara'aita ma ya amalun nasu al-yawma, ya ce ya kai Abul Aswad, kaga abin da mutane suke a yau, ayyukan da mutane suke a yau. Wa yakdahuna fihi, kuma suke wahala ta wajen aikin. Da dama kalma ta kadaha yakdahu, ma'ananta iktasabahu bimashakka, innaka kadihun ila rabbika, wato kana ta wahala, rayuwa bata zo da sauki ba. Duk wahalar da kake a rayuwar nan, Imran bin Hussein yake tambayan shi wannan, shi sahabi yake tambayan tabi'i, yace a shay'un qubiya alaihim, maimakon qada, qudiya alaihim, shin abu ne wanda an riga an hukunta wa mutane, wa mada alaihim, kuma al'amarin ya riga ya wuce, min qadarin qad sabaqa, wanda kaddara ce da ta riga ta shuɗe, Allah ya hukunta sai kayi. Aw fi ma yastaqbilunahu mimma atahum bihi nabiyuhum, ko kuwa abu ne wanda mutum ya fuskanta cikin abin da annabi ya karantar, saboda haka kai kake ta kokari kana daukan umarnin manzon Allah. Wa sabatatil hujjatu alaihim, kuma hujja ta tabbata akan su, wato bi ma'ana idan kaga mutum yana riko da addini, shin wannan abin Allah ya kaddara shi ne ko kokarinsa ne? To sahabi ne fa yake tambayan tabi'i, sahabi maimakon tabi'i ne zai tambayi tabi'i zai tambayi sahabi, sai sahabi yake tambayan tabi'i. Imran bin Hussein sahabi ne yake tambayan Abul Aswad ad-Du'li, yana tambayansa wahala da mutane ke sha a yau ta kokarin riko da addini, shin kokarin su ne ko kokaddara ce da Allah ya riga ya rubuta? Fakultu, sai na ba shi amsa, in ji shi wannan tabi'in, sai na ba ma wannan sahabi amsa, bal shay'un qudiya alaihim, idan kaga kayi riko da addini a yau an riga an hukunta hakan zai faru ne. Wa mada alaihim, kuma al'amarin ya riga ya wuce, wato an dade da aka rubuta cewa wani zai yi kaza da kaza, saboda aka kaddara ta hukunta. Fakala, to sai shi sahabin Imran bin Hussein sai ce, to idan ka faɗi haka, afala ya kunu zulman, baka ganin kaman zalunci ya shigo, baka ganin zalunci ya shigo? Fafazi'tu, ya ce ina jin haka, sai hankalina ya tashi, wato sai na firgita, yaya sahabi zai faɗi wannan magana? Fazi'tu faza'an shadida, na firgitan mai tsanani. Wa kuntu, sai na ba ma wannan sahabin amsa, na ba ma shi Imran bin Hussein, na ba shi amsa, na ce kullu shay'in khalqullah, komai ka gani halittar Allah ne, wa milku yadihi, kuma mallakar hannun Allah ne, kuma Allah ya faɗa a suratul anbiya aya ta 23, la yus'alu amma yaf'al, ba a tuhumar Allah don me yayi, wa hum yus'aluna, mutane ne ake tuhumar su, saboda ka ba wanda ya isa ya tuhumi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga kenan shi wannan tabi'in yake ba da amsa ga wannan sahabin. Faqala li, to shine sai Imran bin Hussein ya ce min, yarhamukallah, ina maka addu'a, Allah ya maka rahama. In ji wannan sahabi, in ji Imran bin Hussein, in ce ina maka addu'a, Allah ya maka rahama. Inni lam urid ma sa'altuka anhu, tambayar da na maka ban yi nufin komai ba, illa li ahruza aqalika, sace dan in tattaro hankalinka, wato na maka tambaya ne saboda in ƙara tattara maka hankali, in sa ka yi tunani, ba wai don ban san amsa ba. Sai ce to bari in gaya maka abin da ya faru. Kaga sahabi yake tambayansa, idan aka ce yau dan adam an kaddara mar komai, saboda haka idan aka tashi a lahira sai aka sa dan wuta a wuta, kuma tuntuni dama Allah ya rubuta dan wutan nan dan wuta ne. Shine Imran bin Hussein yake cewa baka ganin an cuci dan wutan? To da ya faɗa mar hakan, shine sai ya bada wannan amsa, kullu shay'in khalqullah, wa milku yadihi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Kaga yayi kokarin tsayawa inda ya kamata ya tsaya saboda ilimin sa bai kai nan ba. Ya za a yi a ce an danganta zalunci ga Allah? Shine sai Imran bin Hussein ya ce to dama na maka tambaya ne saboda in ƙara sa ma kaifin tunani kai aiki da hankalinka. Bari ka ji inna rajulaini, wasu mutane biyu, ata ya Rasulallah, sun taba zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Inji Imran bin Hussein, kaga bayan yayi tambaya ga wannan tabi'i, tabi'in hankalinsa ya tashi da ya bada amsa, to sai ya karantar da shi hadisi wanda yake tabbatar da hakan. Wasu mutane biyu sun zo ga manzon Allah, fa qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ara'aita ma ya'malun nasu al-yawma wa yakdahuna al-yawm. Kaga abinda mutane suke yi a yau suna ta wahala, a shay'un qudiya alaihim, abu ne wanda an riga an hukunta, wa madamin qadarin qad sabaqa, dama ya riga ya wuce, ta kaddara da Allah ya riga ya hukunta, aw fi ma yastaqbilunahu mimma atahum, koko ya shafi abinda ke fuskantar su, mimma atahum, daga cikin abinda Allah ya basu, mimma atahum bihi nabiyuhum, wato abinda annabi ya zo musu da shi. Wato idan kaga kayi kokari wajen rikon addini, wannan kokarin naka ne koko kaddara ce ta Allah? Sabata alaihimul hujja. Fa qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal shay'un udiya alaihim, idan ma kaga kana kokarin riko da addini to Allah da ya hukunta. Wa madha fihim min qadarin qad sabaqa, wannan ya riga ya shude daga kaddaran da Allah ya hukunta tuntuni. To da Annabi ya faɗa, fa qala, sai waɗannan matasa suka ce fi ma ya'maluna idan ya Rasulullah, to don me mutane suke aiki tunda ya kai ga haka? Ya Rasulullah, me ma'anar aiki da mutane suke yi? Qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kana Allahu khalaqahu liwahida, wanda dama can Allah ya halicce shi domin ɗaya daga cikin makoma biyu ɗin nan. Idan Allah ya halicci mutum domin ɗaya, minal manzilataini, daga masaukai biyun nan. Idan Allah ya halicci mutum domin ɗaya daga cikin masaukai biyu, wato imma Allah ya halicci mutum saboda aljanna, koko Allah ya halicci mutum saboda wuta, fayuyassiruhu laha, Allah zai sauwaƙe mar hanyar cimma wutan ko aljanna. Idan Allah ya halicci mutum domin wuta, to Allah zai sauwaƙe mar hanyar shiga wuta. Idan Allah ya halicci mutum domin aljanna, Allah zai sauwaƙe wa mutum hanyar shiga aljanna. Allah ka tsare ƙarshen mu. Wa fi riwayatan, akwai wata riwaya kuma da Annabi yake cewa hayya'ahu li amaliha, sai Allah ya shirya mutum, sai kaga yana aiki irin na 'yan aljanna, li amaliha. Shine sai ya ce wa tasdiqu dhalika fi kitabillahi ta'ala, hujjar haka ta zo a littafin Allah madaukaki cikin alqur'ani. Wanda ya zo a suratu shamsi aya ta 7-8, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, wannan hujja ce da take nuna cewa komai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara shi game da makoma na dan adam. Wato da Allah ya halicci mutum, da Allah ya tsara rayuwar mutum, sai ya mar ilhama. Allah yana marai ilhama, mutumin ya zama fajiri koko ya zama na ƙwarai, shine alhamaha fujuraha, alhamaha taqwaha. Allah yana ilhami, wato yana sa mutum ya dace, shine ilhama. Sai Allah yana daidaitar da halayen mutum da halaye irin na 'yan aljanna, koko kaga an daidaita halayen mutum da halaye irin na 'yan wuta. Wannan riwayar da muka karanta ta Imran bin Hussein, wannan riwayar ta inganta ba kamar wancan riwayar da muka yi magana a kai ba. Hadisin yana sahihu Muslim, yana babu kaifiyati khalqil adami fi batni ummi, To kaga anan wannan hadisin ya inganta shine hadisin 2650 as-sahih muslim wannan riwaya ce ta Imran bin Husayn kaga anan mai littafin nan ya kawo mana hadisin Abdullah bin Mas'ud na daya ya kawo mana hujja da hadisin Huzaifa bin Usaydin biyu kenan na uku ya kawo mana hujja da hadisin Anas bin Malik na hudu ya kawo mana hujja da hadisin Imran bin Husayn sannan mun kawo hadisin Abdullah bin Abbas na shida mun kawo hadisin Sayyidina Umar bin Al-Khattab na bakwai mun kawo hadisin Jabir bin Abdullah Al-Ansari kaga an samu sahabban manzon Allah mutum bakwai waɗanda sun ruwaito hadisai gaba ɗaya suna tabbatar mana babu shakka kaddara abu ne wanda Allah ya riga ya hukunta kuma hujjoji sun inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai karatu da muka yi littafin al-adabul mufrad darasi na 214 mun kirga wasu daga cikin sahabbai da suka ruwaito wannan hadisin wannan magana da muke akan hujjojin kaddara kaga bayan hujjojin hujja ta ayoyin alqur'ani ya kawo mana hujja ne ta gefen hadisin manzon Allah to iya wadanda muka kirga mutum bakwai akwai hadisin sayyiduna ali bin abi talib akwai hadisin sayyiduna ali wannan hadisin ma galibin littafan tauhidi sun fi kawo shi hadisin sayyiduna ali bin abi talib kaga sahabi na takwas kenan amma bai kawo anan ba mamaki a gabacin ya kawo mana wanda sayyiduna ali yake cewa kunna fi janazatin akwai ranar da aka yi mutuwa a garin Madina muka tafi makabarta fi baqi'il garqadi a makabartan al-baqir saboda ka sun riga zuwa makabartan kafin a kawo gawa wa atahum annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika to suna makabartan sai annabi ya iso shi ma fa'atana annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali yace sai ga annabi ya iso gare mu faqa'ada sai annabi ya samu guri ya zauna wa qa'adna hawlahu muka zauna kewaye da shi kaga ya gode cewa zama a makabarta ba laifi bane inde ba akan kabari zaka zauna ba annabi ya zauna ba a riga an kawo gawar ba bare a jana'izan wa ma'ahu mikhsara annabi yana rike da wata yar sanda fa nakasa sai annabi ya sunkuyar da kansa yayi shuru aka ce ala hayatil mahmum da kaga annabi ka san wanda ya shiga damuwa annabi yayi shuru ya sunkuyar da kai yana kallon kasa fa ja'ala yanqutu bi miqsaratihi saboda ka sai manzon Allah yana ta bugun kasa da wannan sandan da ke hannunsa larabawa suna da wannan al'ada musamman shugabanni ba sa rabuwa da sanda ta annabi yana rike da wannan yar sanda sai yana ta bugun kasa da wannan sandan to tunani annabi yake ta yi shine sai manzon Allah ya ce ma sahabbai ma minkum min ahadin babu wani daga cikinku ma min nafsin manfusa babu wani rai wanda Allah ya halicce ta ma min nafsin manfusa yani masnu'a au makhluqa babu rai wanda Allah ya halitta illa kutiba makanuha min aljannati wan nari face dama an riga an rubuta makomar wannan rai ta aljanna da kuma wuta wa illa qad kutiba shaqiyya aw sa'ida babu wani rai face an rubuta wannan rai din tabbabbiya ce a kiyama ko ko rai ne wanda zai tsira wannan dan aljanna ne ko dan wuta Allah ya riga ya rubuta to sai wani mutum a makabartan sai ya ce ya rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nadul amal me zai hana mu dogara da wannan littafin kaddara da aka rubuta mu daina aiki kawai mu jira in mun tashi a lahira mutum ya tafi inda Allah ya kaddara zai je in ma wuta in ma aljanna faman kana minna min ahli sa'adati fa sayasiru ila amali ahli sa'ada kaga kenan idan dai mutum dan aljanna ne to zai tafi aljanna wa amma man kana minna min ahli shaqawa sayasiru ila amali ahli shaqawa wanda ya zama dan wuta ne kaga wutacce zaka zama ko masa sai annabi yace amma ahlus sa'ada wadanda za su tsira zuwa aljanna fayassaruna li'amalis sa'ada tun daga duniya zaka ga Allah ya sawwake musu aiki irin na yan aljanna duk wanda dama can Allah ya rubuta dan aljanna ne daga duniya zaka gane ta aikin sa zaka ga yana ta ayyuka na yan aljanna wa amma ahlus shaqawa wadanda Allah ya kaddara yan wuta ne fayassaruna li'amalis shaqawa zaka ga Allah ya sawwake musu ayyuka irin na tababbu ayyuka irin wanda ke nuna wadannan mutane yan wuta ne bayan annabi ya fada sai ya karanta fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna fasanyasiruhu lil usra kaga sai manzo Allah ya karanta wannan to wannan hadisin na sayyiduna ali yana sahihul bukhari yana kitabut tafsir inda al-imam bukhari yake fassara suratul layli hadisi na 1666 kuma yana kitabul qadari babul fil qadar hadisi na 1631 فقال رجل من القوم الا نتكل يا رسول الله وانا روايه wani mutun yace ya rasulullah ba za mu dogara da kaddara ba kawai mu daina aiki sai manzo Allah yace la kar ku dogara da kaddara ashe kaga ilimi na kaddara ana karantar da kai ne domin ka tabbatar da kuduran Allah babu abin da yafi karfin ilimin Allah Allah ya san gaba ya san baya amma da ake karantar da kai al'amarin kaddara ba wai ana nufin ka daina aiki bane ka dage wajen aikin ne saboda rashin aikin shi yake nuna makomar mutum ba za ta yi kyau ba shi yasa al-Imam al-Bukhari sai ya kawo shi a nan hadisin ya kawo shi a babu fil qadari kuma hadisin yana sahihu ibn majah hadisin 78 yana sahihu muslim kitabul qadr babu kayfiyati khalqil adami hadisin 2647 yace afala namkusu ala kitabina wa nada'u al-amala ya rasulullahi ba za mu dogara da wannan littafin mu daina aiki ba sai annabi yace man kana min ahli sa'ada fa sayasiru ila amali ahli sa'ada annabi yace i'malu fa kullun muyassarun amma ahli sa'ada fayuyassaruna li amali ahli sa'ada yan aljanna zaka ga Allah ya sawwake musu ayyuka irin na yan aljanna wa amma ahli shaqawa yan wuta zaka ga fa sayuyassaruna li amali ahli shaqawa Allah ya sawwake musu aiki irin na yan wuta wannan riwaya guda ce wanda kuma ba shi kadai bane kaga bayan sayyidina ali akwai hadisin sayyidina abubakar as-siddiq wanda shine mutum na tara na goma akwai hadisin abdullah ibn umar kaga bayan baban shi sayyidina umar shi ma abdullah ibn umar ya ruwaito hadisi da ya tabbatar da haka mutum na 11 sa'ad ibn abi waqqas mutum na 12 abu darda wanda shi ma sahabi ne mutum na 13 zillihiyatul kilabi wanda ake kiransa shuraih ibn amir shi ma sahabin manzon Allah ne mutum na 14 shine bashir ibn ka'ab riwaya da muka kawo ta ɗaya daga cikin tabi'ai wanda ya rawaito hadisin mursal amma ya dace da riwaya ta imran bin husain wanda ta zo a sahihu muslim mutum na 15 abdullah bin amr bin al-asi waɗannan sahabbai gaba ɗaya kowannensu ya tabbatar da hadisin manzon Allah wanda annabi yake tabbatar da kaddara abu ne wanda an riga an rubuta shi don haka yasa malamai suke cewa hadisai ɗin sun kai haddi na at-tawatur ya fi ƙarfin musulmi ya ƙaryata al'amarin ƙaddara bare hujjansa ta zo a cikin alƙur'ani kuma ta zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.